Majalisar Dokokin Najeriya da ke dauke da wakilai da dattawa 469 sun dauki rantsuwar fara majalisar ta tara tare da sababbin shugabanninta. Ahmed Lawan, shugaban majalisar dattawa, da Sani Bajabiya Mila, kakakin majalisar wakilai. Wasu 'yan majalisar sun bayyana ra'ayinsu a game da yadda suke ganin majalisa za ta gudana.
Sunana Sanata Barau Jibrin, tsohon sanata kuma samun sanata ne wakiltar Kano ta Arewa a bazar da ta kasa. Alhamdulillah, mun fara daukar hanya ta hanyar tabbatar da tsarin demokradiyyarmu game da sauran kasashe suke gudanar da nasu demokradiyyar waɗanda suka daɗe a kanta.
To, menene ya ƙarfafa dangantakarku da jam'iyyar adawa ne haka?
To, ai, jan hankali da kuma nuna masu kan cewar kafa mu zama sanin wari a duniya, a dinga ban tarbar da kasashen da suka daɗe suna demokradiyyar nan suka saba bi, tunda su sun jarraba sun gani kuma sun gan kan cewa abin da ya fi dacewa kenan. Kuma bai dace tunda mu sabuwa ce demokradiyya kuma ba mu dinga wato baragada. To, shi ne muka dinga jan hankalinsu. In kin lura, na sha yin hira da ku inda muke jan hankalinsu. To, alhamdulillah, wanzu ga ci sun fahimci haka, shi ya sa kamar haɗin kai suka zaɓi wato waɗanda muka gabatar da su.
Yar majalisar wakilai Khadija Waziri Abba Ibrahim ta yi tsokaci akan irin majalisar da take so ta gani.
Honorable Khadija Waziri Bukar Abba Ibrahim, member elect na Damaturu Talmuwa Guji Bagulani Federal Constituency na Yobe State. Majalisa ta tara, muna sa ran za a samu zaman lafiya fiye da yadda aka samu da. Muna fatan za a zauna lafiya da bangaren gwamnati da kuma bangaren kotu, domin shi demokrasiya abu uku ya kwansa wanda muke yi a Najeriya, shi ne fannin gwamnati da fannin majalisa da fannin shari'a. Saboda haka ina so mu ga an samu jituwa tsakani, don ba wai kowa ya fito ne nuna ƙarfinsa bane, a'a, muna so mu ga ƙasar mu ta ci gaba ne. Saboda haka kowa ya sa wannan azuci a ransa akan cewa ci gaban ƙasa ake so, ba wai kowa ya nuna shi gwani ne a wurin aikin shi ba.
Ganin cewa yau rana ce ta demokradiyya, tsohon ɗan majalisar wakilai mai wakiltar birnin Gwari da Giwa, Hassan Adamu Shekarau, ya yi nazari.
Gaskiya al'amari shi ne an gama shekara huɗu kuma an yi alƙawura. Kuma ni a matsayina na ɗan jam'iyyar APC, na san cewa an yi ƙoƙari a waɗansu fannoni, musamman yadda shi shugaban ƙasa yake jaddada abubuwa guda uku: tsaro, tattalin arziki, da ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa. To, a waɗannan fannoni in ka duba za ka ga cewa to a wasu wuraren an samu nasara, wasu ba a samu nasara ba. Kuma abin da ni nake so a taƙaice in kira shi ne dukka ko ma ana faɗa da cin hanci da rashawa, ana gyaran tattalin arziki, matuƙar ba tsaro, waɗannan abubuwan ba za a ga tasirinsu ba. So, ni kira na ga shugaban ƙasa, ga dukkan wanda zai zo cikin wannan gwamnati a yanzu, ba wani abu wanda ya damu al'umman ƙasar nan wanda ya fi abin da ya shafi tsaro. Matuƙar shugaban ƙasa ba zai ɗauki matakin da za a samu sauƙin wannan al'amari ba, to ina tabbatar muke da cewa ba wani mai jari ko wani dukiya da zai kawo ya ce zai sa jari a wannan ƙasa. Saboda haka ya zama wajibi kafin a duba waɗansu fannoni a tabbatar da cewa an yi maganin wannan al'amari na rashin tsaro a ƙasar nan.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.